A shirin mu na nishadi a wannan mako mun samu bakoncin Ralph John wanda aka fi sani da Don R wanda yace babban kalubalen da suke fuskanta bai wuce yadda al'umar gari ba sa marawa mawaka baya a inda ba sa zuwa wuraren da suke gudanar da wasa sannan suna kyashin siyan fayafayen su
a nan garin Kano aka haife ni kuma yanayin waka ta kuma shi ake ana ce mai R&B abin da yasa ni na fara waka koko abin da ya motivating ina na fara waƙoƙi a rayuwa shine lokacin ina yaro ina jin babana yana sa waka saboda shi yana son waƙoƙi kala-kala so sai sa na fara waka tun ina karami a primary school na dau wani competition haka nazo na daya sai mutane suka ce kai wannan harkan taka gaskiya ai ka ci gaba dai haka a hankali a hankali na ci gaba
kenan mahaifinka fiye
Yeah, she bani motivation na fara waka.
Muna ce shekara dawa kace kin kana primary.
Eh tun ina primary dan gaskiya an dau lokaci, an dau shekaru. Amma professionally na fara 2006.
Professionally da ka fara ne ya ja ka fara wannan.
Oh na ga cewa na kai rate da ya kamata in zama kaman wa'ansu a can a sama, kaman su Two Face, su P Square, ya kamata in zama kaman su. Shi yasa na dau wannan matakin, na dau wannan step din nace to bari in ci gaba da abin da ya kamata sai na fara ina sashi a gidan radio da haka kowa yana ji.
Da shi kana tunanin zaka rantsu musu waɗannan mutane kana ganin zaka iya zama kaman su?
In Allah ya dada dan Allah saboda ina da talent, ina da basira. Akwai talent din a jikina.
To dai ramu na miji talent din haka.
Amma ai yanzu suka sani tunani a rayuwa amma a yanzu suka sani tunani a rayuwa a rayuwa a rayuwa a ba kariya ba kariya tunani a rayuwa daga Kano na taso ai can muka fara daga Kano na taso ai nan muka soma amma mutane suka sani tunani a rayuwa amma mutane eh waka ce irin kaman labarin wani ne haka dai da na gani irin
ba
labarin kanka bane ba labarin nawa dai akwai a ciki amma labarin wani ne yasa na yi wannan na rera wakan nan saboda yanda ya bani labarin rayuwarsa na tosa mai da yawa
wani yana alfanu ka samu a harkar
kudin suna nan suna zuwa eh na yi tafiya gari na Inyamurai, Ghana, Lagos, kewaye da nan na zaga mota da kuɗin duk suna hanya za su ƙara sun Allah da.
To waye jigonka a cikin mawaƙan nan?
P Square, Two Face, mutum biyu ne da P Square, Two Face saboda suna ajiye shi back to back. Kuma ni ma haka nake son ki waka, hit after hit.
Kana fuskantar ƙalubale a wannan harkar?
Gaskiya challenges ɗin da muke samu a yanda muke mu masu waki yanayin da zaki ga kina wakan ana neman taimako wanda za su dan mara mana baya a ce mun ci gaba mun wuce inda muke da kuma shoes haka da ba sa biya a Kano da yawa sosai dan suna ganin kai you are a citizen sai dai a kawo su a biya su kuɗi da yawa this is one of my challenges ni dai yanzu da nake facing amma Allah da zan yi overcome ina so in ga kaina a hanyar Grammy inda ake zuwa karɓo wannan award din Grammy dan ni wan ma ami amma zan kai can Allah da
ba ka taba karban wani award ba
in ban da irin local award din amma na appreciate this
kamar kullum a yau ma muna dauke da tsiyan mu
to a al'adan wannan shiri muke yi wa mawaki tsiye muke muna baiti ko amshi ya rera dan da BOA
to jama'a gani a BOA Don kun duba za ku san tibin kwarai ne idan kana son ka gane ka shiga laptop ɗinka ka samu ko a salilla zaka iya ganin
Don Ardo ya ce babban burin sa bai wuce ya zama kamar manyan mawaka kamar su Two Face da P Square ba Baraka Bashir murya Amerika daga Kano a Nigeria